Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Yawan masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Zane daga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To za mu fara ne yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Adamu Yayaji.
To
a can akwatin gidan waya mai tanda 65 Bukari jihar Taraba Najeriya.
To
yana so ne kai bayani wai da akwai wasu wai irin ƙurarraji da ke fitowa akan harshen mutum ne ke kawo haka.
To akwai abubuwa da yawa da za su isa mutum harshen shi wadansu kurare su fita a harshen mutum kuma lokaci ma an suka fito har harshen kumburi.
To
na farko akwai ɗansu irin rukunan magunguna da in mutum bai samun sa yadda ya kamata ya kan sa harshen sa ya samu kuraje ko kuma ya tsage.
Rukunan magani ko abinci?
Abinci.
To
abinci abinci kenan da ke nufi hajiya. To akwai ɗansu ba su da wannan kuma akwai ɗansu ko irin sankaran baki ko na sankaran musamman na harshe kin san akwai sankaran harshe ma to wannan yakan sa mutum bakin shi ya rinka tsage haka kuma lokaci akwai ɗan irin kwanci cika da suke shiga wanda ake kira trans da turanci to sukan sa mutum bakin sa ya samu yana da ɗan kuraje kamar dugo-dugo farare a bakan harshen sa to dole na kawo irin wannan ciwon hanja.
Rukunin abinci ne wadanne irin kayayyakin abinci ne?
Eh akwai musamman na ba da ca wani lokaci in baka samun su kamar yadda ya kamata to amma mutum in yana da ya je a gwada shi a tabbatar waɗannan ne hajiya.
To kafin mun ji cikin tantance su
kuma mun kan fi irin abubuwan nan.
To akwai dai magani ko?
Eh akwai inda kuma akwai kuma dan su kawai kuma don rashin tsafta. To kin sai kullum muka ce mutane a rinka tsaftar baki to dan rashin tsaftar bakin ke kawo wannan shi kuma hajiya.
To
eh
to Allah ya sauke.
Amin amin.
To ana batun ƙurarraji akan harshe shi kuma Malam Muhammad Binanci a can unguwar Magajin garin Sokoto cewa yi mai ke kawo tsagewar baki ne akwai kuma shi kuma mai ke kawowa.
To tsagewar baki kamar yadda muka bayyana wani lokaci wannan ma yakan faru domin shi ma rukunonin abubuwan da sukan sa bakin mutum ya tsage. To kuma wani lokaci waɗannan duk irin ciwukan da muka bayyana kamar irin su sankara su rashin abubuwa ko rashin tsafta wani lokaci sukan sa waɗannan su ma su faru.
To to wato duk da rukunin abdana ciwon harshe din da wato ƙurarrajin da ke fitowa akan harshe da kuma tsagewar baki din duk rukunin abinci ɗaya ne ke jawo su koko da wanda
ba. Yau wani lokaci amma shi yasa dole sai an gwada hajiya na tsagewar bakin ya fi rukunin abinci ya fi kawo wannan shi na tsagewar bakin.
Shi ba a sankaran shi ko?
A tsagewan da yawancin sankaran bakin da ke kumburewa wani lokaci ko kin san kamar lokaci kamar yadda wani lokaci akwai wasu magunguna da sukan sa mutum bakin mutum harshen mutum ya kumbure in dai bai dace da cikin dan adam ba wani lokaci.
To amma in aka je dai aka duba likita ya gano ko me aka ba mutum magani zai samu sauki ko?
Eh aka ba mutum magani zai samu sauki amma in dai mutum ko bakin harshen ya kumbure mutum na samun wahalar numfashi to ya sauri ya je wurin likita ko ya je asibiti.
To likita ga wannan wasiƙa ta hanyar email ce ban ga sunan mutumin ko kuma wadda ta rubuta wasiƙar ba. To mun yi batun ƙurarraji akan harshe da kuma tsagewar baki. Wannan tambayar yana neman bayani ne akan wai dada tsagewar harshe ga mata masu juna biyu. To mata masu juna biyu kan yi fama da wannan matsala ne?
To su ma kin san mata masu juna biyu yawanci akan ba su musamman irin rukunan abubuwan na abincin akan ba su mai yawa ne kin sani musamman domin juna biyu din. To in dai mace mai juna biyu tana samun irin wannan lura na dashen su ya kamata sauri su je wani likita a gwada ta domin akwai wani abin da ba ta samu yadda ya kamata.
To in kuma aka gwada ta din aka gano za a iya magance ta.
Eh aka gano za a iya taimakon da kwarai da gaske.
Ba zai shafi ɗan tayin da ke cikin cikin ta ba.
Ba zai shafi ɗan ba amma ya kamata samu waɗannan rukunonin domin waɗannan rukunonin ya kamata sukan taimaka su ma wurin yadda ɗan ke girma a cikin cikin mahaifiyarsa.
Wato rukunonin abincin da ka bayyana ɗin.
Eh.
Da datsa datsa tsayuwar hashe da ƙurarraji akan harshe da tsagewan baki duk rukunonin abinci iri ɗaya ne ke kawo su ko
eh irin su iri ɗaya ke kawo dan nan amma akwai dan su kamar na sankar dole sai sun wadannan an buggoggoda kamar yadda muka ce
to Allah ya sauke ina kuma fatan dukkan malaman da suka yi tambayan suna kusa kuma sun ji bayanin da kai mana to ita kuma malama Aisha malam mai zanen hula gwalolo tana son ta san abin da ke kawo dan kanoma
to abin da yake dan kanoma kin san yawanci irin abubuwan da muke ci ne da kuma irin abubuwan da muke ci to wannan shike sa yanda wurin bayan gidan yakan canza to inda wannan mutum na samun irin wannan larura ya kamata je a duba shi da sauri a duba kwarai da gaske to domin abubuwan da muke ci shike kawo wannan hajiya yawancin sa
to dan kanoma galibi yara ne suka fi yi koko har da manya
yara suka fi amma manya su ma suna yin shahajiya
to me yasa yara suka fi to
domin kin san lokacin jikin su na
girma
ne lokacin dole ki abubuwan da ya kamata su sa jikin ya kosa yanda ya kamata to dole suna sa in ba samun shi to wannan ya kanta wannan hajiya
to su kuma wani irin rukunin abinci ne ke kawo haka
yawanci irin waɗanda ke kawo na akwai yawanci kamar musamman abubuwan da ke gina jiki wanda ke gina jiki sosai yara wadda sun ba samu wannan domin kin san shine ke gyara abubuwan inda abinci ke bi da komai domin suna girma to waɗannan rukunan ya kamata a rinka ba su abubuwan da ke sa jikin su ya rinka girma yanda ya kamata to in jikin bai girma yanda ya kamata kuma ba samu abincin da ya kamata wannan kan kawo na hajiya
to ga yara ya fi tsanani ne koko ga manya
ya fi tsanani ga yara domin yanda jikin su har yanzu yana kosawa ne har bai kosa ba har yanzu shi yasa
amma idan aka je aka ba da magani ko kuma aka yi abin da ya kamata mutum zai samu sauki
ko in aka yi abin da ya kamata mutum na samu sauki kamar nan kasashen kin san ba irin wannan ciwo kan sai dai inda ake da talauci kwarai da gaske
to wato ga ciwo ma yana da alaka da talauci kenan
eh to domin yawanci mutane ba sa abincin da ya kamata yanda zai gina jikin su shi yasa
to Allah ya sauke.
Amin amin.
Wannan tambaya ta fito ne daga wajen Malam Yusuf Yashau a can jihar Kaduna.
To.
Yace wai me yasa ne zaka ga wasu maza suna yawan zubar da miyo? Domin yace wai akwai wani wanda suke yawan zama tare da shi. Wai sai ta zubar da miyo cikin akalla duk minti biyar sai ya zubar da miyo. To likita mata mun san ciki. To maza kuma fa
akwai wasu kwayar halittoci da suke bakin dan Adam suke fitar da miyo
to
wanda ake kiran slavery glands to akwai wasu mutane domin wanda lili su waɗannan abubuwan da ke fitar da miyo din suna aiki yadda bai kamata ba
suna aiki fiye da kima
to wannan ya tsanani akwai magani da ake bayarwa wanda ke rage tsananin fitar da miyo din to wannan abin na shi ko lalle yana haka ya kamata je wurin likita akwai wannan lalura
akwai matsala to in an je an duba za a iya ba shi magani
eh akwai magani da ake bayarwa da rage ruwan miyo din a bakin sa
to
eh yanzu akwai magunguna da za a iya ba shi
a matsala ce dai
eh matsala ce inda yana zubar da miyo haka da yawa
to Allah ya sauke
amin amin
to ya wannan tambayar da ko wajen Fatima Musa Wada
to
wai zufa a kai cuta ce a takaice wato mutum ya rika yawan zufa a kai cuta ce
a ba cuta ba ne hajiya
to
musamman an dai inda kana jin zafi sosai zufa a kai a ba cuta ba ne hajiya
to in yayi yawa kuma fa
in yayi yawa to ya kamata ka je a canza amma in dai kana jin zafi sosai ko kuma ka sa wani hula yawanci kanka yana dumba iska sai ka kanka zufa sosai
to
eh so yawanci in ya haka yawanci akan so mutum ko ya dan share wurin ko kuma ya cire hular ko ya bar kanshi a bude to iska na bugun kan to zai bushe ai
to sun sake wata tambaya
to
wai me ya amfanin kanwa ne a jikin dan adam ka san kanwa ai
eh nana ya
potassium ko
potassium eh kanwa kin san abinda kanwa akwai na potassium yana taimakon jikin dan adam yanda yake aiki sosai amma bai kamata ka rinka shan shi da yawa ba haji
to a domin a ta wani fanni yake taimakawa
kuma yana taimakawa ta wurin yanda jijiyoyi ke aiki yanda ya kamata
to
eh
amma ba a sha fiye da kima
eh ba a sha fiye da kima ba
to a saboda haka san akwai wasu ne idan za a yi san ɗan wannan kaɗan
eh kaɗan amma bai kamata a sa da yawa ba haji
to
eh
to Allah ya sa.
Eh domin muna samun shi wannan abin da ke kan wasu potassium complex muna samu daga wasu abubuwa kuma da muke ci.
To a saboda haka bai kamata a ga ci kan wani kawai ke samu da wannan.
Eh akwai abubuwa da muke samun su da yawa.
To. To wasiƙan mu ta gaba dai akan matan ne kuma ita mata haɗin gwiwa ce.
To.
Nani da Habiba Muhammad Ahmad Usman a can tungan makeri ja to jihar Kudu ta Niger.
To hajiya.
Kuka ce me yasa mace mai ciki take yawan zubar da niyo ne?
To kin san yanda canjin halayen kwayar halitta wanda ake kira hormone din nan. To in yake wani lokaci ya kamsa kin san shike sa mata wani lokaci kamar zuciyar su na tashi suna abin to duk shike sa suke fitar da miyau da yawa.
To
wasu mata ma suna da juna biyu din zaka suna kamar so su rinka son haras-haraswa da sauransu.
Duk wannan abin ba kwanda ke jikin su ne.
Eh dun abin da ba abin da ke jikin su ne shike ka wannan. Amma in ya tsanani akwai wasu abubuwa da ake bayarwa da tsananin sa amma in dai dun miyau ne ba da suwa da ai ba komai
to amma ke tsananin me yake bayarwa
akwai wasu magani nan da ake bayarwa wanda ke rike tsananin harasuwa din da mai miyau din da yawa
to
eh
to malaman sun fake wata tambaya
to
suka ce wai ba jinjirin nono a kwance yana haddasa ma yaro ciwon kunne ne ka san wasu in kamar yaro ya kuka din nan ana kwance kawai sai a ja shi a bashi nono to wai yana jawo ciwon kunne
wannan bai kamata ya jawo ciwon kunne ba hajiya
to
eh bai kamata ba
sai dai in dama yaron yana da lalura
eh inda yana da lalura a kunnen sa amma wannan bai kamata ya kawo ciwon kunne ba
to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC Miki Fata, a huta lafiya.
I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to